Daga bakin manazarta na biya na rike hujja, 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 daga bakin manazarta na biya na rike h